A can baya dai shugabannin kungiyoyin Fulani a Najeriya sun sha kokawa akan rashin sauraron matsalolin Fulani makiyaya da aka fi ta'allakawa da ayyukan ta'addanci musamman a arewacin kasar wanda ake ganin na ƙara hura wutar tashe-tashen hankula a yankin. Wannan ne yasa a karon farko gwamnatin tarayyar Najeriya ta gudanar da wani babban taro a birnin Kebbi wanda ya haɗa hancin dukkan masu ruwa da tsaki a sha'anin tsaron ƙasar da kuma shugabannin Fulani a dukkan matakai a ƙarƙashin jagorancin ministan lamuran cikin gida Abdulrahman Dambazau.
This gathering is aimed at part of the steps we've been taking to end some of the crisis between herders and farmers.
Minista Dambazau ya ce wannan taron wani sashi ne na matakan da ake ɗauka domin samar da maslaha da kawo ƙarshen rikici tsakanin Fulani da manoma kamar yadda yake ƙunshi a manufofin ƙasashen ƙungiyar ECOWAS. To sai dai muƙaddashin Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya Muhammad Adamu yana ganin matsalolin tsaro da ake fama da su a arewacin Najeriyar sun wuce na faɗa tsakanin Fulani da manoma.
Wayannan mayagun mutane ne wanda kawai suna neman ba abin da suke nema sai dai su musguna wa mutane su kwace musu kayan su. Ɓarayi ne kawai wayannan mutane. Kuma kamata ya yi dukkanmu mu haɗa kai mu ga cewa ban bar wayannan ɓarayin sun ci gallabanmu ba. Duk da suke nan mu fitar da su wanda za su gyaru su gyaru wanda ba za su gyaru ba mu kai su firji.
To ko menene manufar zaben jihar Kebbi domin gudanar da taron? Tambayar kenan da na yi wa mai masaukinsa gwamnan jihar Abubakar Atiku Bagudu.
Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya aiko a haɗu da shugabannin Fulani duka na Najeriya a ji matsalolinsu kuma da hanyar da za a taimaka musu domin inganta da rayuwarsu wajen zaman lafiyar ƙasa da bunƙasar da ƙasa wajen wadatuwar abinci da nama da madara da nono.
Na nemi izin ta bakin shugaban ƙungiyar Fulani makiyaya ta me yake Allah na ƙasa Muhammad Kiro Ardo Zuru ko wani tasiri wannan taron zai haifar.
Tunda tarihin Najeriya yake ba a taɓa ɗauko hanya ta walwala matsalar rikicin bayyace ba. Domin duk abun labari ne wasu ne ake turowa in ma sun je ba za su faɗi abin da ke gaskiyar magana ba. Amma yau shugaban ƙasa ya yanke hukunci da kansa ya turo ainihin duk wani wato shugaba na tsaro yau ana tare da shi. Kaga ba magana jita-jita ba ne. Saboda haka babban tasiri ma ko zaman da aka yi kawai haka a watse nan ba a ce komi ba. To ya tabbatar da cewa yanzu al'ummar Fulani sun samu jagoranci an dawo a saurari meye ne gaskiyar magana. Wannan ya tabbatar da cewa kenan ashe dama in aka dauki mataki na walwala matsala ta ruwan sanyi ta hita yaki kuma ita harkar yaki ta duk duniya ba taba kare ta da bindiga ba da zaunawa a fahimci juna ake karewa. Muna ganin yau an kafa foundation na tabbatar da zaman lafiyar Kilani da manoma.
Rahotanni dai sun nuna cewa taron na tsawon sa'o'i uku da aka gudanar da shi a sirrance ba tare da yan jarida ba ya kunshi dukkan Fulani ciki ko har da waɗanda ake zargin suna cikin ƴanta da ƙayar baya domin jin nasu buƙatu da ƙorafe-ƙorafe tare da zimmar samo maslaha ga ƙalubalen tsaro. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga birnin Kebbi a Najeriya.